A cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Damazin tsakanin ƴan ƙasa da mazauna Sudan, ƴan ƙasashe makwabta musamman ƴan Najeriya. Al'amarin da yayi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunta kimanin mutane 10 yayin da wasu mutane 3 suka mutu. Kodayake mahukuntan ƙasar ta Sudan sun taka rawar gani wajen dakile tarzomar kafin ta yadu, amma kungiyar tsafin dalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta Sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na Sudan su ƙara kaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa.
Abin da ya faru a kwanakin baya, an samu ayin tashin harkar tarzoma a wani yankin sun ta ajima Damazin, wanda har wasu an kashe wasu daga ciki, wasu an sun bagiyajen su, wasu tarwatsa ainihin family gaba ɗaya an ruguje su. To saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya a ga an hukunta shi, domin adalci shine ainihin a hukunta mutum duk da ya laifi a kowaye shi. Domin a san mu da ƙasar Sudan ƙasashe take ɗaukan take da kowa, akwai jinsi iri-iri, akwai ƙabilu kala-kala, yare iri-iri, a san kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala. Saboda ainihin kyakkyawan fahimtar kuma kowa ana ƙoƙarin a ga an kare haƙƙinsa, an girmama shi, an mutunta shi, ana masa ɗan adam a cikin mutuntawa sosai. Ɗan adam yana da ainihin ƙima. To wannan ƙimar da irin yadda muka rayu muka ga cewa ƙima ɗan adam a ce ana irin wannan, kuma an ƙyale ba daidai ba ne.
Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan, na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkana a nan Kano, kuma shugaban ƙungiyar tsafin ɗalibai 'yan Najeriya a ƙasar Sudan. Tarihi ya nuna tun kimanin shekaru 70 da suka shuɗe ne 'yan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a ƙasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa. Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tsaffin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata.
Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan, kuma har izuwa wannan lokaci ana zuwa karatu Sudan. Sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske. Waɗansu suna zuwa jami'an da suke Khartoum, waɗansu suna zuwa jami'an da suke waɗansu garuruwan da dama. Amma dai jami'ar da tafi ɗaukan nauyin 'yan Najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta International University of Africa. Yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta. Zuwa yanzu ba za mu rasa ƙalla ɗalibi 20,000 zuwa 30,000 ba da ya je Sudan ya yi karatu.
Baya ga yunƙuri na ƙashin kanta game da wannan al'amari, ƙungiyar ta buƙaci hukumomin Najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin 'yan ƙasar mazauna ƙasar Sudan.
A ƙungiyance mun tura 'yan uwa daga cikin ƙungiyar Sudan ɗin nan, ko muna ƙoƙari gaskiya mu ƙara gabatar da wani abu don a taimaki ainihin waɗannan mutane. An yi ƙoƙari an ta taɓa wanda ya kamata a taɓa, akan a shiga a sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya, musamman ita Najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya, musamman a Afirka wajen ƙoƙarin kwantar da neman zaman lafiya. Kamar ya kira lalle mu ga cewar Najeriya ta shiga ta yi uwa ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar Sudan, musamman duk wanda aka ga an ci da shi ta yi ƙoƙari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda ya rasa wani abu nasa, ko gida ko masauni ko kasuwanci ko wani abu, an taimake sa an sun koma ko ya koma ainihin harkarsa.
Mahmud Ibrahim Kwali, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.